Hukumar Raya Kasashe masu tasowa ta kasar Burtaniya wato DFID karkashin shirin ta na bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health ta kafa cibiyar yayin da cibiyar bincike da nazarin jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano za ta kula da ayyukan cibiyar.
Mun san akwai babban matsala a nan arewa, rishin ma'aikatan kiwon lafiya mata. So ganin haka na shekara 7 muna aiki. So mun kusa ƙara aiki. Kuma ga matsalolin sai karuwa suke shine muka zo muka hada gwiwa da Bayero University domin a ci gaba da aiki. Yawan population din Kano inga tana da wurin miliyan 13 kenan, ya kamata tana da ma'aikatan asibiti 22,000 amma Kano yanzu tana da 2,000 ne kadai. So zaka ga mace ta je asibiti ta je haihuwa bata ji dadin yanda namiji ya tattaba ta ba, zaka ga cewa ba za ta sake zuwa asibitin nan ba in wata haihuwar ta zo. Shi yasa an ga muke da matsalan mace-macen mata, domin wanga matsalan ma'aikatan lafiya yana cikin su. So shine din muke ta kokari, muke aiki da gwamnati, da yanzu kuma mun zo muke aiki da Jami'an Bayero na University domin a dubi wanga matsalan a ga yaya za a yi a walwale
shi. Dr. Fatima Ladan kenan, daraktan shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya wato Women for Health. Farfesa Hassana Sani Darma da ke zaman daraktan cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano ta yi ƙarin haske game da rawar da za su taka wajen raya sabuwar cibiyar horaswar.
Mu cibiyar mu inda muka fito za mu taimaka shi ne da suke ta wannan abubuwa a ƙauyuka da karkara za su ƙare aikin sa tsakiyar wannan shekara. To shi yasa suka zo suka kafa ɗakin horo a cibiyarmu, yadda koda sun gama sun tafi, mu kuma wannan cibiya tamu za ta iya ɗaukan ayyukan nan da suka ringa yi da tallafin gwamnati da tallafin jami'a da tallafin wasu ƙungiyoyin, sai a kuma haɗa ƙarfi da ƙarfe sai kuma a ci gaba da wannan horaswa da suka fara yi, yadda kada aikin da suka fara ya zama na ya mutu.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta bayyana aniyar cin gajiyar ayyukan wannan sabuwar cibiyar horas da mata dabarun ayyukan lafiyar bil'adama. Dr. Tijani Hussaini shine sakataren zartarwa na hukumar lafiya a matakin farko ta jihar.
Muna da asibiti ƙanana kawai kusan guda 1,200, muna da manyan asibiti kusan guda 40. Wannan asibitoci kuma a cikinsu da akwai ma'aikata na lafiya daban-daban. So su kuma ma'aikatan lafiya a koda yaushe suna buƙatar sa'i zuwa sa'i su inganta saninsu, su inganta yanayin aikinsu. Ita wannan santa gwamnatin jihar Kano za ta yi amfani domin ta tabbatar cewar ma'aikatanta sun inganta ayyukansu, domin a ga cewar mutanen jihar Kano suna samun kulawar da ya dace su samu a cikin harkar lafiya.
A bana ne dai wa'adin shirin bunƙasa kiwon lafiyar mata a Najeriya na hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Burtaniya wato DFID ke kammala ayyukansa na tsawon shekaru 7 a jihohin Kano, Jigawa, Zamfara, Katsina, Yobe da kuma Borno. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.